yau da gobe daga murya Amerika a Washington DC. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amerika a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Shirin yau da gobe yana tabo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. Kama daga zamantakewar su, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke. Kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau Talata, shirin yau da gobe zai leƙa Ghana tare da wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
To kamar yadda aka saba ni Hawwa Abdulkarim yau kwaliya ce zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra Ghana. Yau ma shirin namu zai fara da yadda tabarbarewar tattalin arzikin Ghana ya shafi yin layya. Sannan mu ji yadda wata matashiya ta nuna wa mata sama da 1,000 yadda ake sabulu. Daga nan kuma mu saurari wakan nan na VIP. Ku zo mu yi wasa. Mu kawo karshen shirin da kwalama. Cewa kafashin duniya ana fama da matsalar tabarbarewar tattalin arziki. Lamarin ya shafi yin layya a kasar Ghana, inda mafi yawancin jama'a suka gaza yin layya, wasu kuma suka kasa yin layyan yadda suka saba kowace shekara. Ga abinda wasu jama'a ke faɗi dangane da layyan bana a Ghana.
Sunana Abubakar Ilyasu Maiga, galadiman sarkin Yadigawa na Ashama, piyaro na fadan sarkin Musulmi, jakada na fadan sarkin Musulmi, deputy piyaro na Ashama Muslim College. Wallahi kin yi tambaya shekaran gade gaskiya yayi muna wuya kadan yayi muna wuya amma cikin iko Allah da sarautansa yanda zamu yi dai mu dai fama dai gida yayi kyau to mun yi kadan amma dai shekaran gade kan shi na wallahi abin yayi nauyi amma duka dai muna duba Allah muna roƙon Allah Allah ya sa kan shekara mai zuwa warhaka insha Allah ya zo muna da sauki amma wanga shekara sai dabba ma ba wasa bane don shekaran ga dabban da ake sai wancan shekara a sai shi 5000 a sai shi 4000 karanga yana da 8000 9000 95 10000 haka muke san dabobi saboda shi shekaran gan na wallahi yayi karfi sosai muna roƙon Allah Allah ka muna saukin sa kuma muna roƙon Allah musulmai mu daga hannu mu yi addu'a duk abin da zai zo muna da kumci duka ya zo muna kuma da sauki wallahi sallah dai mun yi sallah lafiya amma dai muna cikin ba dadi ne don saboda shekaran ga abin yayi karfi
to mai magana ne Suleiman Sharif Idris magajin rafi na mai martaba sarkin zango Ashanti region. Alal hakika duk wannan shekara ba layya ba tattalin arziki ya gurbace ya lalace ya bari kowa ya rasa abin da yake cikin wannan kasa. Kowani gida zaka tafi zaka samu wani matsala na wurin cin abinci ma so uku rana daya. Alal hakika mun saba layya da sa uku biyu ya gama da rago amma abinda aka samu wannan shekara da guda daya da muka layya ma da shifar lillahi alhamdulillah don aiki bai tafiya ba samun abinda ya kamata amma muna mu Allah godiya tunda Allah ya ba mu lafiya ya kuma nuna mana wannan shekara lafiya mun gode ma Allah kasan mu gane kuma ubangijin Allah ya duba mana wannan kasa ya gyara mana wannan kasa
ni ne Alhaji Muda mulki galadiman albarka PRO National Box a gaskiya wannan shekara amin yanka na layya sun yi tsada sabili da haka mutane da yawa gaskiya ba sun yi layya amma gaskiya na cikin wasu dabbobin ma kana gani kamar ba kudin da za a saya shi dai su koma garke amma alhamdulillah sofa sugu koina ka bi ana dan dabara bakin mutane na dan mai kuma ko shi Allah ba ruwan shi yanda ya ga dama yake yin lamarin shi sai kaga wani ma bai da kudin da zai yi amma kaga wani makaucin shi dan wanshi wani abokin arzikin shi shi sai ya kawo ya bashi to Allah muke mu godiya an yi sallah lafiya kuma an kare lafiya mun gode ma Allah muna cikin masu yawancin rai
ni ne mai suna Ahmed Rufai gari yan yamus ya bari sai raguna shekaran ga yanda da muka sani ana sai raguna shekaran ga ya je kasa a sai raguna da yawa ba yawanci shekaran ga an hada kai na kasa sai shanu kasan da a hada kai a sai shanu addini ya bada hanya haka amma yawanci sun fi so mai shi da kanshi ya sai ragon shi yayin yanka shi ka dai awu ya sai shanu shi da kanshi yayin yankan shi ba cika hada kai a sai shanun ba amma talaucin shekaran ga ya bari lura mu da muka yi ko binciken mu da muka yi mun gani kaman hada kai a sai shanun nan shekaran ga an yi shi da yawa don rago na ya cost 30 million 40 million to mai shi na duba haka nan ya rika 20 million suka kai mutane kaman yari tafiya suna su sai shanu su yi yanka shi yasa wannan na gwada kaman shekaran ga gaskiya gari ya nyamu sai gari yayi karfi
sunana Muhammad Mafuz Bashir to lamari dai na kasuwanci Ghana yayi karfi farashi ya hau kuma sai sa yanzu ba ma kudin ma a sai dabba kudin dabbobi sai kace an ce maka 20,000 Ghana cedi 5,000 Ghana cedi rago kenan fa ai wallahi ba wasa ba kenan talakoki ma wallahi ba za su samu kudin sai dabba ba ga dabbobi dai cin cikin kasuwa amma ba kudin sai su kudi ya komai ya haure sa wannan dai gaskiya wallahi ba dadin ji kuma mutane dai gaskiya suna wahala
to Allah ya kyauta mana a Ghana wata mace ta koya wa mata sama da 1,000 yadda ake yin sabulu kyauta na wani yunkurin karfafa gwiwar mata domin a kama sana'ar hannu kwana 3 sai tana koya wa mata sabulai kamar liquid soap sabulun wanke hannu sabulun wanke daki washing powder da dai makamantan su ga dai abinda wasu daga cikin sashen farko da suka koyi sabulun suke fadi
Assalamu alaikum Hajjia ya sunai
Wa alaikum salam sunana Rainatu Mahmud
kina cikin wanda aka koya wa sabulu
ina ciki
koyi me kika koya
an koyi liquid soap multi purpose one da Omo da floor cleaner Allah sa mata albarka.
Yau aka ce ke da kanki ki tafi gida ki zaki ya.
Zan yi. To ko da ma yana raina in koyu. Amma Allah bai bani iko ba sai yau. Ya bi kanta ya gwada mini. Allah sa tafi haka.
Ya ku kefa ya tune.
Sunana Fatima Abdullahi.
Ki koyi sabulu?
Eh na koya.
Me kika koya?
Na koyi liquid soap multi purpose one da floor cleaner da Omo.
So me kike ganin wannan abun zai miki?
Wannan abun da ina gani ina insha Allah ya min dadi sosai mai insha Allah ciki zuwa gaba ina ko ina son ni kaman ita
ya ku ya sunan
sunana Rahman Sumaila
me za ki fadi game da sabulu da kake koya
wallahi na koyi shi da kyau kuwa Allah ya mata albarka ya sa tafiya na koyi floor cleaner multi purpose da Omo Allah ya sa mata albarka
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
mal baba
salam
ya kokari
alhamdulillah
ya koyi da yara
alhamdulillah
yo ga kirin koyi ta
yes
sai ka hauki
nazo in koyu in tanye kainan tanye yaran da nake gwada musu abu
to zaki da kuma nan ki kara cikin
gwada abina classroom
me zaki fadi
nagode ma Ajia Fatim Jado nagode mata sosai don ina admire ta kullum kan social media amma yau na samu opportunity na koyu aikin hannu ta kuma ba ni kawai dai benefit ba dai benefit ada yare cikin zongonnai nagode Allah ya saka mata dali Allah ya kiyaye ta
assalamu alaikum Ajia
wa alaikum salam
ya fiya sunan
ya sunana sana
me na ci fadi game da yau
yau kuri mun zo mun koyo sabulu ne saboda muna amfani kuma mu yi gwada ma wayansu yasa Allah ya sa mata albarka Allah ya biya ta
ya sunai
afi sunana Sharifa
yau kin koyo sabulu
eh
aje assalamu alaikum ya sunai
Alaikum salam sunana Ruka Yusinus
me ka hauki nan
na zo koyo soap making so we learned about the multi-purpose soap making with a multi-purpose soap one and done can I use one of my eyes so much because of that big dauda although can I use the useless soap and apart from that can I use the skin you don't because I can't use one of my eyes dauda no take care but I just like to keep it there where I can see but I can't use one of my eyes sugar sugar
isa ya bari ya bari gidan ka ma bai dauda don ina nan at your disposal da kana so kai ka yi ka share da shi sai kina so ki yi wanki ma ce ki use ki wanki da shi sai kake sai ba
ya kike gani yana cikin taimakawa mata
wanga program okay so wanga program ga kaman mata da yawa mun suna da mata da lake yan zango ne muna nan ba aiki ba yake sa da muka koyi wanga funga although mutan san sai ingredient sorry na ya yi kaina dai da shi ne to kaina dai da shi yake ne ma bi da yawa don ka duba ma kudin nan ma bi da wani yawa amma idan kai yin nan ka same shi da yawa sai suka samu kana sai kana samu riba kai sai riba naka samu ma kai ka use kai da wani abu kuma kana yi
ina ganin ci gaban ma ka assalamu alaikum ajiya ya
sunana bilkis
yo me ka ku
na zo ko ya aiki da yawa
kin koyu
na koyu
yadda me ka koyu
na koyu yanda ake liquid soup yanda ake yin omo na koyu yanda ake floor cleaner kuma
aje ya ku ya sunu
yan ku sunana salila
kuma kin koyu
yan ku
yadda me ka koyu
yanda ake yin liquid soup multi purpose the floor cleaner
kina ganin wan ci gaban mata ne ci gaban rayuwar mata ne
yan ku yesu sai kuwa
da ki fadi mamaka
na gaya musu kaman za ka ga mutum da dai ya zama kowa ya yi kokari ya zo ya koyo
so abin da ka koyi ga wani amfani da ni
ya yi min amfani da yawa saboda yanzu ka ganga ba aikin ka kai nake yi ba ina aikin kefi ne da na ji ana yi wani sai na ce bari zo in man koya
kara kai ko na sai ko ba kamar ayi
haka
assalamu alaikum barkanku da warhaka bari sai ana yayin sunanki
sunana mina samba
aja me da kai
mun zo mun koyi na koyi liquid soap da afterwash da washing powder ina sai da sai ruwa amma na gani nan na ka mafi zon koyi kare kai don na ga wannan kuma cikin gaba ne
ina gani ya taimaka kamar ayi
eh
wannan hanya
kowanne hanya wurin neman kudi wurin kasuwanci
sai zaka ci sai ki mara shi sana'a
insha Allah ya
sunan
barki su audu
me da koyi
a mun koyi abu da yawa mun koyi liquid soap mun koyi na share kasa muka koyi omo
Na gane. Liquid soap. Bayan wannan kuma mun tattauna da wata Hajiya Zaliya Kasim shararren fashion designer ce wadda ta zo domin ba da gudunmuwar goyon bayan ci gaban mata.
Ki gabatar da kanka. A sunana Hajiya Zaliya Kasim. Okay, ni creative director of Mafana Zaki and Clothes. Aya alhamdulillah mun murna sosai da Wanga initiative. Yeah, I'm really really proud of her. Ma wannan ya.
Ci gaban mata ne ko?
Yes, ci gaban mata ne because yau in ka duba tun zamanin da iyayenmu mata suke rike da gida so da yawa. Yes, babanninmu na aiki amma wani kana da karanan business here and there na duka ka duba sai mata iyaye ke yi. Sai yawa ka zaka wayi gari an yawa cikin gidaje da yawa amma ba sana'a. Sai sa yau in Zahra ta zo ta kawo wanga initiative fata mu kama hannu goma goma because one ka samu sana'a na biyu fa kiye ki create wani wealth makanki shesa it's something like a champion you know chinga ban mata and I'm very very much proud of it
ita ta hulu take kina gani sauran mai ka ta masu dinki da sauran abubuwa su ma su yi kokoyo gare ta
na'am so wani abu ne sosai da actually na ce kamar ya jinja na because ni fashion designer ne and wanga strength na kai ta samu ta yi wanga initiative gaskiya inda mu duka mu yi mu kwaikwayo mu samu in tailoring ne in baking ne in chef ko wani abu ne aikin sana'a hannu mu duka mu yi mu zo on board muna muke da sana'a hannu mu try mu train ko da mu pledge kwada mutane goma goma every month ko goma every quarter mu train su for free gaskiya ya je gaba kamar na ka ban tailor na kan ga akwai abaya na kai ka duka shi in 1 hour akwai mayafai da dake yake akwai mayafin sallah wannan duka abubuwa ne da mu yi mu trade ta bangare na kenan shin sa wanga initiative ne ita start ga ya ba ideas da yawa Allah ne ba mu karfin gwiwan yi shi mu yi mu ma mu bada kadan da mu ma Allah ya ba mu kuma mu bayar
wani gargadi zaki ba tura su ko
ya na ce ka su duba don ya zama free don ba su biyan komai sa su zo sun karbi su kare ba su komai da shi ya zama damuwa ya fata su ma su yi su sai da su su improve kai don yau abin da suke koyan ga yana da kyau amma ba za su yi su koya duka cikin zama guda ba sai basics din aka ba su nan to try to improve kai ko da wani abu kadan ne za su je su polish ana ce ba wani abu master class su je su polish bisa kai kan YouTube kai ka kara polish akwai so many areas she sa akwai sister na guda na in aka tashi ta gwada musu branding marketing yanda za ka invest cikin abin da ka koya and wannan duka ya bada hanya kai ka koya hanyar ne da kai ka kara improve ka abin da ka koya she sa na ce musu ka su duba don ya zama free don Allah da Annabi to improve kan sai so su kuma su je su ba community su don ita mana ta koya ba ta sa kofanta ba ta nemi kudi ta ka ne ba ta je don ba yau zara ta fara wanga ba tana ta kauye tana teach mata sai abin da ita take so yi ne sha Allah kuma kara mata budi na data yi wanga yasa ku kuma abin da kuka koyan ku make sure kun ci gaba da shi so zango da kansi ya benefit from muduka
ita kuwa Hajiya Kubra Diamond yar kasuwa kuma mai kula da bangaren kasuwancin company Electroland Ghana ta karfafa gwiwar mata da suka koyi sabulu
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
ya ku ya
Aziza Ibrahim
ya ku me kawo ki
oh most company da nke musu wife sponsor din Electroland the homeland
kuka support
mun support homeland din muna sai da kayan gida kayan madafa kayan gida da kwada kaya amma dai wanda ke training jado ta zo ta ganka ma muna da wadon su tools that can use for soap making because according to ita abin da ke doka ke yi abin da shi na ke yi da shi sabulu isa da ta zo haka nan sai muka ga shi dai mu support din ta isa
to kina bangaren kasuwanci to wani shawara zaki ba wa matan da suka koyi aikin na sabulu
oh ni dai wallahi kowa ya san kaman aikin annu dai da ne in manka tace zo ka wuce ka sai ka koyu kan da ake aikin annu sai ka gan jaya amma da mun yafe mu ngwe iyaye mu da ba su sani ba sai wado suna choose wannan over school yau ga school na da kyau aikin annu na da kyau in kana da biyu duka ina da kyau kuma in ba kai ka samu school ba it's not too late kai ka koyu aikin annu ko yaya kake ko ina kake in dai kai serious ka doki kai aiki abin shin bakin ka baka taba rasa
kina ke mun san yanda iyaye mu zango yanzu wani shawara zaki ba su abin ga kadan da suka tsaka koyin ga suka kai gida su mane ta kan su ne wani abu sai su yi wani abu kadan su fara aiki
oh ni dai in ka te kullu mutane wen baka da capital baka ka start business amma in aikin ga ba wani capital da yawa bane kai dai just be dedicated don ka shiga kasuwa ma wadanda suke sai da abu tun tun ba ife mu ba suna zuwa kasuwa ba sai abu ba suna zuwa su ce maka kaman the whole week ba sai ba the whole month ba amma suna nine isa yaya kada da ka fara yau da ki ce kaman don ba sai ko ba ka yi uwaye mu da ke gida yaran ga da suka zo suka koyi ga yankuri suka zo in wani kudi kadan kadan ne da ya doki a support a basu capital su fara business ga yankuri a basu don yau in su ba mata mazan ku ba su kudi su doki su sai ingredients su yi abin ga ya zama free amanda yau mun ce da mu te mu biya ta don ta zo ta gwada ba mu ya mu biya ta we cannot pay her for it it's an student dey sun same she come free to support su ku ba don yau in matan ka ne sistan ka ne diyan ka ta fara produce sabulu har ta doke shi serious ta fara cin suna wallahi ba ku gajiya cikin kuna zaune gidan ku kudi dai ta bibu da guduwa isa ka yi wasa da shi
to madalla to mun samu tattaunawa da ita wadda ta koyar da sabulu mai suna Hajiya Fatima Zara mai sabulu fitacciyar mai sabulu ce ta kasa da kasa
yaya sunanki me zaki
sunana Fatima binta Zara wanda ka fitar ma mai suna Jado
kaji ka fita wannan empower to ne yazo cikin hankalin ka.
All right, so abune da tunda man nayi but kuma zamanin ga wani abu da yazo na way Guinness Book of Record ko wa ton ton but ina decide na wazan yi zan doki koyar mama ta aiki ne
shine sai kika fita wannan. So yon ga da kika fara inga ke da kanki cikin ranki a cikin
well da muka fara naga first session mu 50 sun koya yin sabulu and sun ji dadi wannan ne ya ba ina feel for feel ina jin dadi kaman abin da suka koya sun ji dadi. So abin da ke tafiya ne in ka zo zaka gwada ma wani abu kana zuwa level mai shi kana zuwa kan ya ke fara level skill
yawa iyakar fim
kana zuwa iyakar karfin mai shi in gwada abu ba fada bane kana gwada ma mutum abu ya fi ka kwanta da hankalin ka ka gwada ma mai shi abin ne kana zai yi mai ya gane shi in ka zo kana gwada mai shi ba da kwanciyar hankali ba da zai yi understand ba abin da zai yi mai ya gane bane shi yasa ina ga ba wani magani ko wani abu ne maybe kan da nake relate da su ne kuma wani zai koya abu in baka wasa da shi baka bar mai shi ya fifi na baka samu abin da kake
wani buri kike da shi game da
abin buri na ne gan ka mama ta da yawa sun samu aikin annun su suna yi so a rage rushing aiki cikin community ya da shi aureya da yawa da ke bata wasu da yawa nan rashin aiki kudi da ababa na sa don mace tana da kudi ko kankani ko nata ne zaman lafiya da zai gida
kwana nawa kika tsara ki wannan abu
kwana uku Allah ya da mun kare ran lafiya
Allah wannan ne farkon da kika yi so yanzu haka me yake expect me mutane za su gani bayan 50 ga me dan me kuma kike sa
bayan 50 ga so muna nan ga ara asuba karfe 4 za mu break at least na so kafi asuba na natural mutane na gwada mata sun kai 4 500 domin wannan suka apply yanzu haka sun kusa 1000 muce 3 na wasu kusa 1000 ga mata kuma zamne da yawa ma saboda lokaci sun wuce saboda jiya ba ba mu lokaci ba an ce wa ana buga ball ita preparation ya je baya isa sai ni dan nan ga sai na ga na kai wani level sannan zam
da na tambaye wasu da sun ce sun yi looky soap sun yi sabulu mere ko
na gwada bath soap na gwada bath soap na gwada sabulu ruwan mama na gwada sabulu tomato na gwada sabulu daban-daban mun fara kenan.
Okay, shawara ga wanda su koya
wannan suka koyan ga kasu bar abin da suka koya su je su mai da shi sana'a ko baka mai da shi sana'a ba kai gidanka kada family ka mai kuna use abin ga ni aka ban same shi izi ba na je na biya kudi na koya isa an kai ka same shi izi na kaga take shi for granted ka take shi to another level.
To mun gode da wannan gudunmuwar da ake bai wa mata. Yanzu kuma mu saurari wakan nan na VIP wanda suka mata suna da ku zo mu yi wasa.
Kowa da lokacin ta yo don Allah ni kudi na kudi na mudata cikin wayi wana kake hasada kai ka zo be wanda chicken.
inside the cassa, the Chelsea, it's what you can make you want to sit in the
jack.
Kuma sai mu shiga bangaren kwalama ko a cikin shirinmu na kwalama muna tare da
Ajiya Azumi
yau kuma a shirinmu na kwalama me za a dafa muna
shinkafa da flow contemporary
to ganyen contemporary
contemporary ba ika shiga kasuwa ki kai sisi zaki sai manja sai timati sai albasa sai momoni
kifi mai wari
eh kifi mai wari ko sai sheki sai kifin kin oda ne uku ku sheki sau
Simon ne
ko mini kifi da kika san kamar kina so sheki sau in kina so agushi ciki sheki sai agushinki ga kuntun birinki isi sai sheki na kisi magi garin tankwanki fish toshi kisi duka in kinzo one blend daki ba sai ki blend ki juye gashi na aji one gashi momoni na gashi kananan kifi na gashi in ki wasu na sa kananan kifi ni aka dai ina so kananan kifi ba wasa da shi yake bai yasu use spices ba shi sa kananan kifi ban wasa da shi sheki da kinzo kin zauna in kina so nama ciki a gare ki sheki girka silibanki wanke silibanki ki girka aiki yanke yanke ki komi sheki jika gushin ki ki aje na sheki sa ki zuba albasa ki kawo tumati ki zuba ki kawo na konko ki zuba ki fulonki fine da kin kare kisa kominki kisa kifinki kominki zuwa cankin aji agushi inda flonki ta sau sheki kawo agushi ruwa ki bar bada ciki shi zai na tashi kamar kwai sheki na juyawa ta shi bayan yayi wannan yayi set lokacin kin dafa contemporary ki kin yayyanka kin dafa sheki kawo sheki zuwa ciki da kin zuba ciki sheki na baki da matsala ki juya ki juya ya kare ba da wani jimawa ba kin kawo contemporary from shi bai da wuya
ana cin shi da
ki yake ci shi da afim body yake
plantain wato zaka ka ci shi da plantain
kokon ma kai ka ci da shi doya kai ka ci da doya kai ka ci da shinkafa abinda dai kike so eba ma kike ki da eba kike
fa shi contemporary na idan baka son contemporary zaka ka yi amfani da wani ganye daban
ko wani ganye alle fori ko wani ciki kai ka zuba ciki abinda kai kake so
amma yanda ake
zaka yi shi no haka no zaka yi ka zuba ko wani ganye kace
ko mun gode kwarai da gaske nan da kawo karshen shirin na yau sai wani sabon mako idan Allah ya kai mu ni Hawwa Abdulkarim yau kwani a ce nake cewa ku ka lafiya Anan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin tare da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa Julie Leather Scrum ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya
Don't come back, you don't want to shoot at the